الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الحق ماء الهوائي ولا يطلب ماء الدجيج. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو دانكي مغانا ينزو منا شاء أكني دوات شوال hijrata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 1 ga watan hudu ko a shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da Alhaji Muhammad Inuwa mai Ingila inda muke karatun littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Wannan shine majalisi na 74 ga waɗanda suke bibiye da wannan littafi da muke karantawa na Ash-Shifa wanda ya shafi haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Saba'in da hudu ne. To mun fara mun shiga al-fasl al-13 fi asma'ihi wa ma tadammanathu min fadilatihi, wato a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abinda sunayen wato ya kunsa na falalar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi. Idan aka zo aka taho idan bugu ya saba da nawa za a ga inda yake faɗa cewa bayan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi da kuma anna lahum qadama sidqin inda rabbihim wa qila 'ala qadami ay quddami wa hawli ay yastami'una ilayya yawm al-qiyama wa qila qadami 'ala sunnati. Inda zamu tashi shine wa ma'ana qawlihi, ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗa cewa li khamsatu asma'i, ina da sunaye guda biyar. Ila aka ce innaha mawjudatun fil kutubil mutaqaddima, wa'annan sunayen ta samu cikin suna littattafan da suka gabata. Wa indi ulil ilmi, wato wa inda ulil ilmi da kuma ma'abuta ilimi min al umami salifa, cikin al'ummomin da suka gabata. Za mu ga cewa lokacin da wasu za su ƙaryata annabcin annabi, idan Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya bada shaida cewa akwai, sai ya kafa hujja da waɗanda suka karanta littafi kafin Allah ya aiko manzon Allah. Don haka Allah sai ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, kai mai sauraron annabi, idan kana kokwanton abinda Allah ya saukarwa da annabi, to fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik, ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin Allah ya aiko annabin, in dai ka yarda cewa su suna da ilimi din. Shi yasa lokacin da kafirai suka kalli manzon Allah, Allah ya ce wa qulul ladina kafaru, sun ce wa annabi lasta mursala, kai ba manzo ba ne, Allah bai aiko ka ba. Allah sai ya ce qul, ka ce musu kafa billahi shahidan, Allah ya isa ya zama shaida baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, tsakanina da ku da wanda yake a gurin shi akwai ilimin littafi, ya isa ya bada ainihin wato shaida a kai. Da haka za mu ga cewa ahlul kitabi asali su ne wa'inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fas'alu ahlal zikir, ku mutanen Makka ku tambayi wa'inda suka sani, in ku ba ku sani ba, in ku ba ku da alaƙa da littafi, su suna da alaƙa da littafi. Wannan ya sa a littafin da Allah ya saukar musu, Allah yake wasafa siffar annabi cewa alladhina atainahumul kitaba, wa'inda muka ba su littafi, ya arifunahu, sun san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kama ya arifuna abna'ahum, kaman yadda suka san ƴaƴansu. To ka koga a ce ka san abu kaman yadda ka san ɗanka, ka koga ƙarshen sanin da za ka yi wa abu kenan. Shi ne ya ce wa ƙadru ya anhu, an ruwaito daga gare shi cewa li asharatu asma'in, ina da sunaye guda goma. wa dhakara minha Taha wa Yasin haka ku Makki. Sai sa da ku ga wasu na samu sunaye sunayen yara Taha a nan ko saboda ya shahara ana cewa Taha yana da alaka da sunan manzon Allah ne da kuma Yasin hujjasu da Allah ya ce Taha abin da ya biyo wa shine ma anzalna alaykal qur'ana litashqa wanda in ka je wajen malaman tafsiri daga suna ta kokarin wajen fassara ita kanta kalman Taha din an fahimta yi wa qadru ya anhu sallallahu alaihi wa sallam cewa li asharatu asma'in wa dhakara minha Taha wa Yasin haka kuma shi ma Yasin abin da ya biyo ba shine wal qur'ana al hakim innaka lamin al mursalina وقد قيل في بعض تفاسير طه ان فدا ا cikin sashin wani tafsiri da ma'anan taha innahu ma'anasa shine ya tahiru ya hadi ya kai mai tsarki ya kai shiriyayyen da ke kan shiriya kuma yake shirwa wa fi yasin wasu sun fada a cikin kalmar yasin ma'anasa shine ya sayyidu ya shugaba hakahu sulami wa anil wasiti wa jafar bin muhammad wa dhakara ghayruhu li asharatu asba'in wani ya ambata cewa annabi ya faɗi cewa ina da sunaye guda goma fa dhakara sai ya ambata al-khamsata allati fil hadith al-awwal biyar wa'anda suke cikin hadisi na farko to suna da muke ganin sa wani abu ne wannan yasa zamu ga Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa cewa shi yana da sunaye sannan sunayen sa ya zamanto mafiya kyau wannan yasa Allah bai yadda a kira manzon Allah da sunan da yake ba shi da kyau ba hatta a tsakanin mu imu'in Allah bai yadda a kira mu da sunan da yake na banza bane wannan yasa Allah ya ce mana bi isalismul fusuqu ba'da al-iman wa man lam yatuffa ulaika humud dhalimun wannan yasa kuka ga akwai waɗanda fa Allah shi ya jibinci nauyin sa musu suna da kanshi yanda kaman annabi Yahaya ai Allah ne ya ce ya Yahaya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya sai ce lam naj'al lahu min qablu kafin kai duk duniya ba wani wanda ya taba haifar da ya sa dan sa suna yahya yahyan ka shine na farko kuma wani lokaci wallahi suna na banza yana tasiri ga unguwa ko ga jaha ko ga kasa yasa ba a san sunan banza gada ko ga gari ko ga unguwa ba a so shine sai manzon Allah ko ga yana fada cewa ina da sunaye kada wa ana rasulur rahama nine manzon rahama wa rasulur raha kuma nine manzon hutu wa rasulul malahim nine manzon da Allah subhanahu wataala ya aika kalman al malahim abinda take nufi shine yaki an fahimta ai to nine annabin da Allah subhanahu wataala ya aika ta hanyar da in aka kai matakin da ba wata hanya da za a tsare al'umma sai an yaki to dole kuma ai kamar yadda al-fazaji yake fada cewa bashirun nadhirun mu'thirun muta'attifun safuhun anil jani an gane annabi yakan kawo da kai dangane da mai laifi yalilu bi idnillahi hina wa ya'tif ya tausasa da izinin Allah sannan kuma ya tsananta da izinin Allah duk duniya a kasashe nan suna tana da makamai da komai don su kare kasashen su daga farmakin da za a kawo musu sai manzon Allah ne sai ka ce shi kuma waɗanda za su kawo mai farmaki sai ya zauna saboda shi annabi ne sai kowa ya ta cutar da shi ya cutar da addini a'a akwai wanda suka fara ya kashe Allah ya ce ya tashi ya rama shi kariya yake da shi annabi ne da ya koyar da duniya yadda za ta kare kanta daga yadda abokan gaba za su kawo mata farmaki sannan wa anal muqaffa ni ne annabin da aka biyo da shi bayan annabawa qaffaytun nabiyina na biyo bayan annabawa wa ana qayyum ko wal qayyum shine malam yace aljami'ul kamil wanda ya tattaro kamala yace kaza wajadtuhu haka na same shi walam aruhi bal ruwaito shi ba amma haka na same shi a wajen malaman mu sai yace wa ura ana ganin anna sawabahu qusamu bisai wato wa ana wato qusamu shi yasa zamu ga daga cikin waɗanda suke da alaka da sunaye ɗan uwan manzon Allah akwai qusamu to wannan kalman qusamu din ita ma abinda take nufi shine mutumin da ya tattaro dukkan kowane irin alkhairin da ya kamata ya tattaro shine ma'anan qusamu bisa'i kama dhakarnahu, kaman yadda muka ambace shi ba'du an al-harbi wa huwa ashbahu bit-tafsiri, wannan yayi kama da tafsiri kalman al-qayyim al-jami'u al-kamil ya zamanto ma'anarsa shine kusamu. Sai yake cewa waqad waqa'a aidan fi kutubil anbiya'i, ya auku a cikin littattafan annabawa. Qala Dawud, annabi Dawud ya ce Allahumma ba'ath lana Muhammadan muqima sunnah, Allah ka aiko annabi Muhammad wanda zai tsayar da sunna ba'da al-fatarati, bayan an shiga fatara ta rashin manzanni. Faqad yaqulu al-qayyim bima'anahu, lokacin ne manzo Allah zai zamanto al-qayyim da ma'anarsa shine mutumin da ya tattaro duk abin da ake da buƙatar a tattaro. Wannan yasa ko ta fuskar cikar kamalar manzancin da fadin, ba wani dan adam da Allah ya lamunce masa cewa an aiko shi duk duniya in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Wa rawa an-naqashu anhu, ya naqashu ya ruwaito cewa li fil qur'ani sab'atu asma'in, ina da sunaye guda biyar bakwai cikin qur'ani, Muhammadun wa Ahmadun wa Yasin wa Taha wa al-Mudaththir wa al-Muzammil wa Abdullah. To kaga da Muhammad da Ahmad, wannan kaga ba a yi sabani akan su ba ko al-Mudaththir da al-Muzammil da Abdullah, wa'annan duka da ba a yi sabani akan su ba, saboda muna da ya ayyuhal muzammil, sannan muna da ya ayyuhal mudaththir, sannan kuma muna da wa annahu lamma qama Abdullah, wa'annan duka sun tabbata. Wanda ake kai komo akan su shine dama qaha da kuma ainihin wato Yasin din. Wa fi hadith an Jubair ibn Mut'im cewa hiya sittun, su biyar ne, Muhammadun wa Ahmadun wa Khatim wa Aqib wa Hashim wa Mahi, da haka akwai Muhammad da Ahmad da Khatam da Aqib, ke ta daga ana samu ya rasuna Aqib ko da Hashim, an gane da Mahi, an fahimta ye. Wa fi hadith Abi Musa al-Ash'ari annahu kana yusammi lana nafsuhu asma'an, ya kasance shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ambatan mana kansa sunayensa, fa yaqulu yati ana Muhammad, ni ne annabi Muhammad, wa ana Ahmadu, ni ne Ahmad, wal muqaffa, shi ne wanda ya bibiyo bayan annabawa, tunda Allah ya ce summa qaffaina ala atharihim bi rusulina, sannan sai muka bibiyo bayan annabawa da wasu manzanni. Ai mun ce da wannan ne Bahaushe yake kiran kafa da kafa, sai muka ce kalman kafa ba Hausa bace asali Larabci ne, an fahimta yi, kalman kafa wannan shayibu, kalman kafa ba Hausa bace, wannan kafa eh Larabci ne. Me yasa Bahaushe yake kiran kafa da kafa? Saboda in ana tafiya wata sai ta yi gaba, sannan wata ta biyu, babu ba shi bane dalilin da yasa Allah ya ce maka wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu, haka bibi abin da baka da ilimi akan sa. To summa qaffaina ala asari, sai Bahaushe yake kafa, kuma da wata tafiya dole sai wata ta jefa, sannan wata ta biyu, babu ko? To daga nan ne Bahaushe ya samu sai ce kafa. Sannan wal hashiru, ni ne al hashiru, wanda za a tayar da kowa da kowa yana ƙarƙashin darajarsa. Wa nabiyul taubati, ni ne annabin tuba. Wa nabiyul malhama, sannan ni ne annabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da koyar da al'umma yadda za ta kare kanta daga farmakin abokan gaba. Sannan wayarwa al marhama, ni ne annabin rahama, والراحة دهوت وكله وكل صحيح دكان wannan ya inganta insha Allah. Mala al-Qadi yace wa ma'ana al-muqaffa ma'ana al-aqib, daga cikin ma'anan al-muqaffa shine annabin da ya biyo bayan annabawa, sannan yana bada ma'anan al-muttabi'u lihadi man qablahu, wanda ya bishiri da waɗanda suka zo kafin shi. Inna a suratul an'ami Allah ya rubuta su gaba ɗaya, sai ce ulaiikal ladina hadahumullah, sai ce fa bi hudahu muqtadi, kai koyi da shiriyar waɗannan musamman a babun tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, kar ya hada shi da kowa. Wa amma nabiyur rahma wat tawbatu wal marhama war raha, amma ce masa annabin rahama da annabin tuba, da annabin jin dai da annabin hutu faqad qala Allahu ta'ala Allah ya ce wama arsalnaka bima aikuka ba illa rahmatan lil alamin fa tafi ka zama jin kai ga talakan ainihin wato duniya duk wanda ka sani in ka cira Allah wallahi babu wanda bai amfana da sakon manzon Allah ba ko da mala'ikun da ke tsakanin sama da ƙasa ma dama suna nan a matsayin su na talakai to babu wanda bai amfana da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wa kama wasafahu kaman yadda Allah ya siffanta shi bi annahu tayuzakkihi manzon Allah yana tsarkake shi daga dabi'a mara kyau zuwa ga dabi'a mai kyau wa yuallimuhumul kitaba sannan yana karantar da su littafi wal hikma sannan ya karantar da su bayanin abinda littafin ya kunsa dan haka wannan cewa manzon Allah yana karantar da su littafi da abinda littafin ya kunsa na hikima taskiya halin da larabawa manzon Allah ya same su a ciki Allah madaukakin sarki cewa wa in kanu min qablu ko da yake kafin Allah ya aika manzon Allah lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani wannan lafi din zarfiya ce an fahimta ai naga wani wallahi maganganun da yake yana bin mamaki kwalan gaskiya gaskiya na san cewa dalili zai zo amma ba komai wataƙila karatun mu a wani gurin wayanda sai a ce wai sahabiya ya kaza wai aiko shi din nan ba zai iya yin kaza ba ana maganan sahabbin yana maganan cewa wai wallahi akwai sahabban da su din nan sun fi su sai a ruwaito a ce wai sahabiya ya kaza ko su din nan ai ba za su iya yin kaza ba ballantana sahabbai haka yayi ta surutun banza shi ya dauka addinin yanda ya taso ya gama mashi da baban shi musulmai har ya dauka cewa haka addinin musulunci ya taso a makka kowa tasowa kawai ya ga baban shi da maman shi da kowa musulmi ne bai san har annabi ya kusan hijira ya bar makka ba an san adadin musulmi nawa ne suke musulunci a makka eh an fahimta ai to zamu ga a suratul isra'i sai da Allah ya ce man kana yuridul ajilata dan mutumin da yake nufin magaggauciya ita ce duniya Allah sai ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu to zamu gaggauto masa duniya ga wanda muka ga dama gwargwadon yadda muka yi nufi kaga shimfiɗa ake musu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura amma wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah sai ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i ko kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura sai ya ce unzur ka kalli kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd yadda muka fifita sashi akan sashi eh da yadda Allah da kanshi ya zabi lahira yace tafi duniya sai ya ce walil akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila to taskiya da Allah ya ce annabi yana wa sahabbai wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim taskiya ta farko in ka koma ayoyin zaka ga sun jeru da yawa sun kunshi umarni ko Allah ya ce su yi ko ya ce su bari yanzu taskiya ta farko cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar kaka kuskura ka hada wani Allah tare da Allah idan kai haka mai zai faru fa taq'uda mazmuman makhzula wannan sai ya sabbaba maka shiga cikin jahannama kana abun zargi sannan kana abun wulakantarwa kaga wannan la taj'al din hani Allah yi wannan taskiya ce ta annabi ya dora su wajen bauta ma Allah shi shi kadai kar su hada shi da kowa shi yasa sai aka fara da hani sannan hanin sai ya kunshi kaman hanin da annaba ake tukunna dan su ma su shiga taikiyin su sai Allah ya ce to la taj'al ma Allah ilahan akhara kakka bauta mu wani Allah tare da Allah fa taq'uda mazmuman makhzula wannan sai ya saka shiga jahannama kana abun zargi abun wulakantarwa kaga wannan la taj'al ma Allah ilahan akhara wanda dama shine ajandar da annabawa ke zuwa da ita farko a gyara alaka tsakanin mutane da Allah subhanahu mai shi kadai kar su hada shi da kowa to yanzu nan kaga hani ne akan shirka to abu na biyu da ya biyo ba shine wa qadara rabbuka ubangiji ya yi umarnin cewa Allah ta'budu illa iyyahu ka abuta wa kowa sai wa sai shi kaga wannan yana da alaka da wancan yayin da yace kada a bauta mu wanin Allah tare da shi to kuma yayi umarni ka a bauta wa kowa sai shi sai yace wa bil walidaini ihsana kaga iyaye guda biyu a kyautata musu in ma ya bulugan indakal kibr ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima kaga wannan in ma ya bulugan indakal kibr idan iyayen su duka guda biyu girma ya riskiyo ɗaya daga cikin su in ma ya bulugan indakal kibr ahaduhuma aw kilahuma kana da iyaye guda biyu ko ɗaya daga girma ya riski ɗaya daga cikin su to kaga wannan fala taqul lahumu uffin hani ne sannan wala mi tanharhuma shi ma hani ne sannan wa qul lahumu qawlan mi wannan kuma umarni Allah yayi maka sannan wa qul lahumu janaha dhulli min arhama ka shimfida musu fukafuki na tausayi kaga shi kuma wannan umarni ne sannan wa qur rabbi irhamhuma ka ce Allah ka ji kansu ka tausaya musu kai musu rahama kama rabbayani sagira kaga wannan shi kuma umarni ne sai yace rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina wannan kuma labari Allah ke baka akan matakin da zai dauka Allah madaukakin sarki ya fi kowa sanin abin da ke cikin ran shi in ku na kwarai ne fa innahu kana lil awabina ghafura maganan wa ati zal qurba haqqahu wal miskina kaga wannan shi kuma umarni ne a ba dan uwa na kusa haƙƙin shi sannan sai miskini sannan wa ibnus sabil wala tubaddir tabzira wannan shi kuma hani ne kaga maganan wa ati umarni wala tubaddir tabzira wannan shi kuma hani ne saboda innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura wa imma tu'ridanna anhu tiga'a wato wa imma tu'ridanna anhu tiga'a rahmatin min rabbika tarduha fa qul lahum qawlan maisura to idan ka dibi wayannan ayoyin zaka ga sun kunshi abin da ya shafi nau'i na taskiya yadda annaba ake so ya daura sahabbai daga dabi'a mara kyau ya dauke su ya kawo su zuwa gawa zuwa ga dabi'a mai kyau kaga wala taj'al yadaka maglulatan ila unika wala tabsutha kullal basnan hatta wajen kyauta kasuba yadduka sannan kas rike mai duka fataqaudan maqammaluman mahsura inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kaga kako kashi yaya dan tsoran talauci kaga wannan hani ne Allah yake nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum Allah ya nuna mu cewa kashe su da kuke kana qita'an kabira laifi ne babba sannan wala taqrabu zina kaga wannan shi ma hani ne dan wala taqtulu hani ne wala taqrabu zina hani ne innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wannan shi ma hani ne kakku kashe rai wacce Allah yake bai ci a kashe ta ba sai da dalili wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura sannan wala taqrabu mal al-yatim kaga shi ma hani ne ka a kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda wa awfu bil ahdi kaga wannan umarni ne ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula wa awfu al kayla kaga wannan umarni ne ku cika sikili idza qiltum wadinu bil qistas al mustaqim wa auna wa mutane da ma'auni na adalci zalika khairun wa ahsanu ta'wila eh shi wannan ma'auni na adalcin fa ba ya shafi ma'auni bane kadai wanda yake sikeli ku wanda za a auna a kasuwa a ya kunshi ma'auni hissi wanda ido zai gani da ma'auni na ma'ana me ma'auni na ma'ana hatta a cikin maganganun mutane sai da Allah ya sanya ma'auni cewa kada a tsallake ma'auni baka yi abu ba to ko da ba addinin ku dai da mutane ba Allah bai yarda a auna maka abinda ba kai kai ba a ce kai kai ka san dan adam ba wanda ke san wannan ku baka yi abu ba a miƙi a ƙaƙara maka a ce kai kai da shi yasa ga daga cikin ma'aunin da Allah bai yarda ba mu auna mu wasu da shi ko da ba addinin mu dai ba shine dalilin da yasa yace wala yajrimannakum shan'anu qawmin alami ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah madaukakin sarki bai yarda ai ma mutum wannan mu'amalar ba ko da ku wannan mutumin ba musulmi bane in ji Allah subhanahu wata'ala. To sannan kaga wannan wa auful kaila idza kiltum kaga umarni ne, wa zinu bil qistasil mustaqim kaga umarni ne, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sannan wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu, kakka bibiya, kaga wannan shi kuma hani ne, kakka bibi abinda baka da ilimi akan sa, saboda inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dazdi da gani da abinda zuciya ta kudurci za a tambayi dan adam. Sannan wala tamshi fil ardi maraha, kakkai tafiya a doron kasa kana takama, kaga wannan shi ma hani ne, innaka lan tasriqa al arda, ba za ka iya huda kasa ba. Sannan walan tablugha al jibala tula, kuma baka kai tsawon dutse ba. To kun ga waɗannan ababan, in daga la taj'al ma allahi ilahan akara fataq'uda mazmuman makhzula, da Allah ya lissafo su sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, dukkan waɗannan a wajen Allah ababe ne munana, sannan abin ƙi ne a wajen Allah. Sannan sai aka sake maimaita wanda ya fi hadarin wanda aka fara da shi, sai aka sake cewa zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma. Sannan wala taj'al ma allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura, wanda kun ga ya fara da maganar bautawa Allah shi kadai da hadarin shirka, bayan da duk ya koro wannan abubuwan, sannan aka sake dawowa aka kawo maganar shirka aka rufe da ita, dan ya nuna maka a cikin taskiyar da za a yi wa mutane a tsarkake su daga ɗabi'a mara kyau zuwa ga ɗabi'a mai kyau, farko ya zamanto a tsarkake su daga asasi na bauta ma wani Allah zuwa ga asasi na bautar Allah, daga asasi na tauhidi zuwa ga barin asasi, daga asasi na barin shirka zuwa ga asasi na tauhidi. To nan shine ya faɗa cewa kama wasafahu bi annahum yuzakki, dukkan waɗannan ɗabi'un da muka kawo in ma kaga hani a suratul isra'i waɗannan ko umarni Allah ya ce ai duk yana cikin fa aikin da annabi yayi wajen tsarkake al'ummar da ya samu daga waɗancan ɗabi'un mara kyasa kyauke su bari zuwa ga ɗabi'a mai kyau su rungume ta. To shine sai ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yahdihim, sannan yana shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici. Wa bil mu'minina ra'ufur rahim, sannan manzon Allah dangane da masu imani mai rangwame ne mai jin kai ne. Wa qad qala fi sifati ummatihi, annabi ya faɗa a cikin sifar al'umma sacca innaha ummatun marhuma, al'umma ce wacce aka yi mata rahama. Wa qad qala ta'ala fihim wa tawasaw bis sabr, Allah ya faɗa a cikin su cewa wayanne suka yi wasiya da hakuri. Sannan wa tawasaw bil marhama, suka yi wa juna wasiya da cewa a tausaya wa juna, a ji kan juna. Ay yarhamu ba'dhum ba'dan, sashi yakan tausasa wa sashi. Fa ba'athahu sallallahu alaihi wa sallama rabbuhu ta'ala, Allah sai ya aiko annabi rahmatan li ummatihi, saboda jin kai ga al'ummar sa, wa rahmatan lil alamina, sannan ga rahama ga talikai, wa rahiman bihim wa mutarahiman, mai jin kai gare su, sannan mai kuma neman musu rahama din. Wa mustaghfiran lahum, sannan mai neman musu gafaran Allah din. Inda akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya sa wa annabi cewa idan sun yi abu, to yanzu annabin ake so shi ya neman musu gafaran Allah subhanahu wata'ala din. An fahimta yi, da haka za mu ga cewa su sahabbai idan sun yi abu, Allah madaukakin sarki sai ya nuna cewa shi annabi shi ake so ya neman musu gafaran Allah. A Uhud da aka samu matsala, mun san abin da wasu suka yi na sauka daga kan dutse da yadda ya janyo aka samu matsala. Lokacin da aka samu wannan abin, da yawa daga cikin sahabbai sun damu. A lokacin da wasu ke ganin sun rasa ina za su saka kansu, Allah sai ya ce wa annabi fa bima rahmatin min Allahi linta lahu, saboda jin kai da tausayi daga wajen Allah da kake tausasa musu da shi. Wala kunta faddan galidal qalbi, inna manda Allah yana da kaushin zuciya, yana da kaushin ɗabi'a. Lam faddu min hawlik, da sahabbai sun watsa sun baka guri, Allah sai ya ce fa'fu anhum, kai annabi in sun shiga haƙƙinka kai ka yafe musu. Sannan wastaghfir lahum, ni kuma Allah a matsayina na mahalicci mai halitta, in ni suka wa ba daidai ba kai nake nema kai ka tsaya ka neman musu gafaran Allah din sannan wa shawuruhum fil amri har yau faruwan wannan abu bai sa an yanke alaka da su goma ma in wani abu zai taso kira su zauna da su kai shawara da su amma fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin wannan yasa kaga Allah wani gurin yace wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko wani annabi ba illa li ta'a bi idnillah sai dan aiwa annabin biyayya da iznin Allah sai yace walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ina ma a ce lokacin da suka yi wa kansu ba daidai ba su zo gurinka idan suka zo gurinka me zai faru wastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul kai annabi ka neman musu gafaran Allah lawajadullaha tawwabar rahima wallahi da sun samu Allah subhanahu wataala yana cike da gafara yana cike da ainihin wato jin kai in ji Allah madaukakin sarki shi yasa kaga a wajen aikin gayya da yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi mu'minan da suka yi imani da Allah da manzon Allah wa idza kanu ma'ahu in suna tare da annabi ala amrin jami'i akan wani al'amari wanda ya hada za a yi lam yadhhabu hatta yasta'dinu ba sa tashi su tafi sai sun nemi izinin annabi za su tafi sai yace innal ladina yasta'dinunaka wanda in ana zauna ana wani aiki in suka tashi za su tafi baka neman su ka rasa sai sun nemi izinin ka kafin su tafi Allah sai yake cewa ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi wa'annan sune suka yi imani da Allah da manzon Allah sai yace fa idza sa'adanuka li ba'di sha'nihim fa'adall liman shi'ta minhu idan suka nemi izini a sashen wani al'amarin su to kai annabi ka dudduwa wanda kaga dama kamar izini sannan wastaghfir lahumullah ka neman musu gafaran Allah akan abin da suka yi na kurakure innallaha ghafurur rahim saboda Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai jinkai ne wannan yasa kaga wani gurin ya hada ya ce fa alam annahu la ilaha illa Allah sai yace wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara ga zanuban ka sai yace walil mu'minina wal mu'minati sannan mu'mine mata mu'mine mata kai ka san ba mu mu'minan bane aka ce annabi ya neman mana gafara akwai wasu mu'mine ne maza da mata da suke rayuwa da shi in sun yi kuskure Allah ya ce annabi ya neman musu gafaran Allah wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum shi yasa kaga nan da ya hada maza da mata da wata ayar sai ta kebance matan kadai Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minati idan mata suka zo yubayyinaka ala Allah yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah ba daya wala yushrikna ba za su sata ba wala yazinina ba za su zina ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashi yayansu ba wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna sanan wala ya'sinaka fi ma'ruf idan an yi haka sai Allah ya ce fa bayhunna ka si maka mubaya'a sanan wastaghfir lahunna Allah sanan ka neman musu gafaran Allah kaga wannan mata ne a kebance matan sahabbai idan sun zo sun wa annabi mubaya'a sai manzon Allah ya ce to ka neman musu gafaran Allah subhanahu wataala inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne kaga ba za ka taba ainihin wato hadawa ba da munafikai dan annabin ma yayi Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum in za su so 70 Allah subhanahu wataala ya ce ba zan yafe musu ba to shine sai malam yake cewa wa mustaghfiran lahum wa ja'ala ummatahu ummatan marhuma Allah ya sanya al'ummar annabi al'umma shi wacce aka jikanta wa wasafaha birrahma ya umarci ta da rahama sannan wa amaraha sallallahu alaihi wasallam bitarahumi wa asna alaihi sannan ya umarci ta da ta zamanto tana da jin kai sannan yayi yabo akan shi fa qala sayyidi inna Allah yuhibbu min ibadihi ar-rahama Allah yana so daga cikin bayansa masu jin kai da tausayi wa qala yati ar-rahimuna masu tausayawa yarhamuhumur rahmanu Allah da yafi kowa tausayi wanda yake wa bayi abu ba dan halin su ba to shi kuma zai yi me zai tausasa musu. Dama shine ma'anan Ar-Rahmanu ayyuhu. An fahimta ai? Me yasa Nana Maryamu lokacin da mala'ika zai same ta da take qalat inni a'udhu bir-rahmani minka ba take qalat inni a'udhu billahi wa bata kawo lafzul dalala ba. Saboda me? Wannan sunan na Ar-Rahmanu. Ma'anar da ya kunsa kai wanda ke wabayi abu ba dan halin su. Dan wallahi in da dan halin mutane ne wallahi ko ruwan sama Allah sai yare ni. Eh? Allah fataya walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu. Da Allah zai kawo mutane da abin da suke na aiki. Wallahi da ba wanda yake taka doran kasa yin. Saboda abubuwan da muke malam. Yanzu wani in ya jira daddaren nan yayi wata bannan. Malam in manna Allah na rufa asirin mutane. Da da safa in ka hango shi yana saman layi kana kasan layi da gudu zaka koma gida. Amma yayi abubuwa ba wanda ya sani. Amma kuma Allah ya sani. Yana kallon ababen da ake. To kaga sai ya ce to irhamu man fil ardi. Ku tausaya wanda ke cikin kasa. Ko irhamukum man fis sama wanda ke saman sama ko kuma sai ya tausaya mu. Ma'ana ku tausasa mu wanda ke kasa da ku. Wanda ke sama da kowa wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah madaukakin sarki yana sama da kowa wa huwa al-hakimul khabir. Shi kuma sai ya tausasa muku. Wannan kaman sharadi ne fa. In dai ba za ka dinga tausaya wa mutane ba to wallahi ba yadda za Allah kai kuma ya dinga tausaya maka. Shi yasa manzo Allah ko ya ce ar-rahimuna. Yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi. Kaman an ce in kun tausaya mu wa'anda ke kasa to wanda ke saman sama shi kuma zai tausaya muku. In ba ku tausaya ba to wanda ke saman sama sai yadda ainihin wato hali. Amma riwayatul nabiyil malhama fa isharatun ila ma bu'itha bihi. Abinda aka aiko annabi da shi ishara ne min al-qitali na yaqi was-sayfi da takobi wa hiya sahihatun. Wannan kuma mun ce duk mutumin da ya zo da tarihin musulunci ya fara daga inda annabi ya fara yaqi to ba karamin azzalimi bane. Ka koma tarihin annabi mai aka mai duk duniya dokar duniya ta yarda da kariya. Babu wata ƙasa da tana zaune wata ƙasa za ta kawo mata farmaki kuma a ce ita ƙasar bai zama wajibi gare ta ba ta tashi ta kare kanta daga farmakin da aka kawo mata. To sai manzon Allah ne a kashe mai sahabbai a kwace musu dukiya a hana shi yin da'awa a Makka a nemi a kashe shi ya bar garin. Sannan kuma duk da haka wasu suna ganin a yi wa annaba haka ba ta'addanci ba ne. Ya tashi ya kare kanshi daga wannan farmakin shi ne wa shi ne ta'addanci. Haka suka fassara shi. Wa rawa Huzaifata wato Huzaifa ya ruwaito misla hadisi Abi Musa wa fihi wa nabiyur rahaba wa nabiyut tauba wa nabiyul malahi. Wa rawa Harbiyu fi hadisihi annahu qala yati atani malakun malaika ya zo mun fa qala yati anta qusamu kaini qusamu. Da haka sai zamanto ai mujtami'u qala sai ce wal qusamu wal qusumu al jami'u lil khair. In an ce al qusamu shine mutumin da ya tattara kowane irin alkhairi. Wa hadha ismun wannan suna ne wato fi ahli baitihi a cikin mutanen gidansa sallallahu alaihi wa sallama ma'lumun sananne ne. Wa qad ja'at haqiqata min alqabihi daga cikin laqabansa sallallahu alaihi wa sallama wa simatihi da kuma mai sifarsa fil qur'ani cikin alqur'ani iddatun kaseera adadi mai yawa. Siwa ma zakarnahu banda abinda muka ambata kan nuri kaman haske. Allah madaukakin sarki ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haske. Ya qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin was-sirajul munir. Sannan Allah ya kira annabi ya ce masa siraj. Sannan wanda yake haskakawa. In ba mu manta ba Allah madaukakin sarki ya kira wata da me da kamar ya kira shi nu. Sannan ya kira rana ya kira ta ya ce mata siraj. Ko ba Allah ya ce wa rana wa ja'alna sirajan wa hada ba. Mun sanya hasken rana yana bugawa shi kuma wata. Allah madaukakin sarki sai ya ce wallazi da ala shamsa diya'an wal qamara mai nuran da Allah ya tashi dan ka gane idan an dauki hasken rana ita kadai ba za a kwatanta ta da hasken annabi ba in an dauki hasken wata haka sai Allah ya hada guda biyu cewa ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira dan haka sai Allah ya hada wa annabi guda biyu annabi sirajan ne sannan sai bai kira shi wa haja ba haske ne amma ba inin rana na ba wanda yake da zafi sannan muniran yana haskakawa ina fata an fahimta alqamar nuran to shi annabi munir ne haskakawa yake siraj rana an fahimta yi to yadda ka ga bara in gari ya waye akwai rana kowane lokaci ko sannan in dare akwai wata kowane lokaci ko to amma ai akwai lokacin da zaka ga me gari ya waye babu rana ko dare yayi baka ganin me baka ganin watan amma kuma yana nan ko amma shi hasken manzon Allah ko da baka ganin shi yana nan bai dishewa ya fi karfin hasken da rana ke fitowa da shi ya fi kuma karfin hasken da wata ke fitowa da shi shi yasa Allah ya hada wa annabi guda biyu cewa wada'iyan ila Allah bi iznihi wasirajan munira an fahimta yi ya dauko hasken rana ya karawa annabi sannan ya dauko hasken wata yayi ya karawa annabi a daidai lokacin da ita rana sirajan wa hajani a daidai lokacin da shi wata kamaran ne kawai وجعل جعل الشمس ضياء والقمر نورا شي كما النبي زمانته سراجا منيرا انا فاتا ان فهمتا تو شيني نان مالن يتي كان نور والسراج المنير والمنذر هذا مي غرغدي والنذير انما انت منذر ولكل قوم هاد والمبشر والبشير هذا بشير مي بشاره ني سنن والمبشر مي بشاره ني سنن بشير ني سنن والشاهد والشهيد duka wa'annan sunaye ne na annabi sannan shi mai ba da sheda ne sannan shi kansa shedan ne wal haqq al mubin sannan gaskiya ne mabayyani wa khataman nabiyina sannan cikamakin annabawa ne war raufur rahim sannan mai rangume mai jinke wal amin amintacce ne an fahimta ai to da haka akwai aminin sama akwai aminin kasa malaika jibrilu shine aminin sama nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin siya ba aminin sama sako ya kawo ma aminin wa aminin kasa ko sannan wa qadami sirqi daga baci na gaskiya wa rahmatul lil alamin sannan rahama ne ga talakai wa ni'matul lahi sannan annabi ni'ma ce ta Allah ya arifuna ni'matul lahi thumma yunkiruna Allah yake san san ni'mar Allah sannan suka inkarin ta shine aiko manzon Allah alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmuhum daral bawa sannan wal urwatul wusqa sannan ita irqo da annabi shine igiya mafi aminci sannan wasiratul mustaqim sannan riqo da karantawar annabi babu hanyar da tafi zama daidai irin ka kama karantawar manzon Allah ka riki sannan wan najmus saqim haske ne wanda yake haskakawa wal karim sannan annabi karim sannan wan nabiyul ummi sannan annabi ne wanda bai da alaka da karatu da rubutu sai sa muka ce daga cikin abinda Allah bai yadda ba wani dan adam ya zama yana da falala akan annabi a doran kasa shine a ce ga wani mutum ya taba koyawa annabi wani abu na karatu shine annabiyul ummi din sannan wada'i wada'i Allah fi wada'i Allah fi awsafin kafira da kuma abinda Allah ya kira annabi da shi a cikin sifofi masu yawa wasimatin jalida da sifofi waɗanda suke manya wajara minha ya gudana daga cikin tafi kutubillahi almutaqaddima a cikin littattafan Allah waɗanda suka gabata wa kutubi anbiya'ihi da kuma littattafan annabawa wa ahadisa rasulihi da kuma hadisan manzon Allah wa itlaqil umma da kuma me wato itlaqin al umma jumlatun shafiya wato wani jumla wanda yake roka ka tasmiyatihi bil mustafa kaman kiran shi da me dal mustafa wal mustaba an gane mun ce a larab shine zamu ci da mustafa da mustaba dukkan su kowanne zababbe amma ba yadda za a yi da Mustafa da Mustaba, inda kaga Qur'ani ya yi amfani da su. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan, sannan Allahu yajtabi, ya amfani da kalman yastafi da yastabi a ce kuma duk ma'anarsu ɗaya, ba ma'anarsu ɗaya ba. Wa abil qasim, sannan da abil qasim, wal habib, sannan ga kuma habib, wa rasul rabbil alamina, sannan dan sakon ubangijin tarihi, wa shafi'i, sannan wanda zai yi ceto, wal mushaffa, wanda za a bace ta, wal muttaqi, wanda yafi kowa tsoron Allah, wal muslihi, wanda yake gyara abin da ya lalace, waz zahir, wanda yake da rinjaye, wal muhaimin, wanda zai bada shaida akan aikin bayi, was sadiq wal masduq, mai gaskiya wanda ake gaskata shi, wal hadi, sannan wanda yake shiryayye, was sayyid walad adam, shugaban ƴaƴan annabi adamu, wa sayyidul mursalina, shugaban manzanni, wa imamul muttaqin, shugaban masu taqwa, wa qa'idul burul muhajjalina, shine jagora na al'ummar da za ta tashi da hasken gaƙoƙi gobe alƙiyama, wa habibillahi wa khalilur rahman, shine habibullahi, ce sa alfazazi yake cewa hawal bakara min wajahain hubbun wa kullati. Annabi ya tattaro daraja ta fuska guda biyu, manzon Allah habibullahi ne, sannan kuma khalilullahi ne, sannan wa sahibul audil mawrud, shine ma abucin tafki da za a gangara, wa shafa'ati, shine ma abucin ceto, wal maqamil mahmud, shine wanda yake da matsayi abin yabo, wa sahibul wasila, shine ma abucin wasila, wal fadila, wal darajatar rafi'a, shine ma abucin daraja madaukakiya, wa sahibit taji, shine ma abucin kambu na sarauta gobe alkiyama, wal mi'raj wal liwa, a cikin annabawa shi kadai yake da mi'raji, sannan wal qabibi, shine ma abucin kansakali, wa rakibul buraqi, shine ma abucin buraqa, wan naqa wan najib, da naqa ta wadda take zababbiya, wa sahibul hujjati was sultani, shine ma abucin hujja da dalili, wal khatami, shine cikamakin annabawa, wal alamatu wal burhan, shine alama, shine hujja, wa sahibul hirawa, shine ma'abucin sanda, wanna alaini, da ta kalma guda biyu, wa min asba'ihi fil kutub, daga cikin sunayen annabi a sunayen da suka gabata akwai al mutawakkilu, wanda yafi kowa dogara ga Allah. Haka annabi ya faɗa cewa Allah ya ce sammaituka al mutawakkil, ni na sa maka suna al mutawakkil, duk wani dan adam da ya san Allah ya dogara da Allah, annabi ya fi shi dogara ga Allah. Ko wal muqtar, sannan akwai al muqtar zababbi, wa muqimus sunna, wanda yake tsayar da sunna, wal muqaddas, wanda aka tsarkake, wa ruhul qudus, sannan ruhul qudus, wa ruhul haqqi, ruhu na gaskiya, wa ma'anal alba albarq albara'i fil injili, wa qala sa'alabu sa'alabu, yace albara albara izi alladhi yufarriq, wanda yake rabewa bainal haqqi wal batili, kalma ce wacce ake amfani da ita a injila, to ma'anarta da larabci shine wanda yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Wa min asma'ihi fil kutubi salifa mazun mazun, wa ma'anahu ma'anarsa shine tayyib wa tayyib, sannan wa jama' wa jamma taya da jamma taya, wal khatimu wal hatimu, khatim cikamakin annaba, hatim kuma shine wanda yafi kowa kyau. Ina fata an fahimta. To wannan duk yana daga ciki an ibn sirina, daga ibn sirina, wa ma'ana sahibul qadibi, ma'anan al qadibi shine as-saifi, shine takobi, wa qa'a dalika mufassaran, wannan ya auku a auti fil injili, qala ma'ahu qadibun min hadid, tare da shi akwai takobi na bakin karfe, yuqatilu bihi, wanda zai yaki shi yaki. Kullum muna cewa a gane bambanci tsakanin al-qitalu da al-qatlu, yaki daban, kisa daban. An fahimta yi irin waɗannan ayoyin, idan wasu sun zo suna fassara Qur'ani ba sa bambantawa. Allah da ya ce wa qatilu, cewa ku yi yaki bai ce ku kashe ba, kuna ganewa? Allah bai ce wa qatilu ba, cewa wa qatilu, ku yi yaki. Shi kuma ya danganci wani irin kai yaƙa kai ma addini, kai kuma wani irin yaƙa da a yi maka. in tara hanya kai ka cewa wannan zai wuce sai a zo a kore ka ai ba kashe kowa kai ba ho ba tara hanya kai ka tsaya kai ka ja ka ce ba wanda zai wuce to kai ya kakka da zaka a kore ka shine mutane su zo su yi ne su zo su wuce shine kaida to wasu ba sa bambancewa tsakanin wannan da wannan wa ummatahu kadhalika al ummat sa haka take wa kadhalika yuhmalu haka akan dauka ala annahu al qadim shine akan cewa takobi al mamshuq wanda yake dogo siriri alladhi kana yumsikuhu wanda yake rike shi wa huwa al ana inda al khulafa a wancan lokacin da malin ke magana yanzu yana wajen khalifofi wa ammal hirawatu allati wusifa biha amma hirawa wacce aka siffanta annabi da ita fa hiya fil lugha al asa shine sanda wa uraha ina ganin wallahu alam ko ana gani al-asal madhkura fi hadith al-hawli asad sandar da za a ambata a cikin hadisin tabki wanda manzon Allah yace azudun nas anhu bi asaya li ahli al-yaman zan kuru mutane na wa'inda za su abin nan da wannan sandar daga cikin mutanen yaman wa amma taj fa al-murad bihi al-imamatu rawani wa lam takun hina idan illa al-arab illa lil-arab wal-ama'im tijan al-arab a wancan lokacin larabawa kadai ke rawani kaman sifa ce da suka bambanta da wa'inda ba su ba wa usabuhu wa alqabuhu wa simatuhu sifofin annabi da laqabinsa da alamarsa fil kutub a cikin littattafai kafiratun tana da yawa wa fi ma dhakarnahu minha muqna'un cikin abinda muka ambata in ji alqadi iyad akwai wadatarwa insha Allah wa kanat kunyatuhu almashhura Abul Qasim al-kunya annabi da yafi shahara da ita ita ce Abul Qasim wa ruya an Anas annahu lamma wulida lahu Ibrahim ja'ahu Jibril al-ruwaito kuma hadisin akradahu Abu Bakar Shaybani fil Ahadi wal Masani cewa sanna aka haifi Ibrahim ja'ahu Jibril fa qala lahu assalamu alayka ya aba Ibrahim malaika Jibril ya same shi ya ce masa assalamu alayka ya aba Ibrahim ko kuma dama in kana da yaya ko da akowanne ka fi shahara da shi dan wata rana wani ya maka alkunya da tsaye daga cikin su ai ba abu aibu bane ko kaman yadda ba matsala bane dan ya shahara da Abul Qasim kuma wani yazo ya mai sallama ya amsa ya ce masa baban Fatima ko ai ba aibu bane tunda ai yana da irwa yana da ir Fatima ina fata an fahimta to ana nuna lokaci yayi zamu tsaya anan 74 muka tashi ko abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana saboda haka sati mai zuwa zamu tashi al-faslur rabi'u ashara fi tashrifillahi ta'ala bima sammahu bihi min asma'ihi al-husna wa wasafahu bihi min sifatihi al-ula Allah madaukakin sarki ya samu dace wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.